Gidauniyar haɗin kan Hausa da Hausawan duniya ƙungiya ce da aka kafa ta musamman domin haɗin kan Hausawa da masu magana da harshen Hausa. Ƙungiyar ta gudanar da taron karrama wasu shugabanni da sarakunan gargajiya waɗanda suka yi fice wajen ɗaga martaban Hausa da Hausawan Ghana. Daga cikin waɗanda aka karrama akwai Sarki Kabiru Kadir English, Sarkin Hausawan yankin Greater Accra, da Sarkin Zango Sarki Yahaya Hamisu Bako, da kuma Sarki Lamido Muhammad Jibril Sisi Sarkin Zango Anya. Dukkansu an karrama su da digiri da girgir, wato honorary doctorate degree kenan a Turanci. Wasu daga cikin shugabannin da aka nada sun hada da limamin limamai na Ghana, Sheikh Dr. Usman Nusha Rubutu, wanda aka nada matsayin garkuwar wannan kungiya, da Dr. Sharif Muhammad, shugaban kungiyar Reshen Ghana, shugaban kungiyar haɗin kan Hausa da Hausawa na duniya, Commander Alhaji Muhammad Said. A jawabin sa ya bayyana sarakunan Hausawa da suka ba da goyon baya ga wannan kungiyar da kuma buƙatar haɗin kai.
Na yi ziyara wata na uku da na farkon Ghana, ina son Najeriya, mun je mun haɗu da manyan sarakuna, Sarkin Kano da Alhaji Aminu Dogo, Sarkin Daura, sun yi mana fata na alkhairi kuma sun sa mana tafiya albarka. Sannan daga nan na wuce ƙasar Makka, abinda ba taɓa yi ba, ba taɓa samun sarki Hausawa a ƙasar Makka ba, na je na kafa sarkin Hausawa a ƙasar Makka. Amma ko abu ɗaya da ke damun mu a ƙasar Ghana shine game da ƴan wayanmu suna zuwa wurin passport suna samun challenge, ana cewa ba ƴan ƙasa bane Hausawa ba ƴan Ghana bane. Yasa yau muna kira zuwa ga shugabanninmu na ƙasar Ghana, lalle ya kamata wannan abin a kawo ƙarshe. Amma kafin mu kawo ƙarshe wannan abin, sai da haɗin kan sarakunanmu da imamanmu na ƙasar Ghana, saboda duk abin da za a yi in ba haɗin kai ba za a samu ci gaba ba.
Wasu shugabannin Hausawa da kuma sabuwar mai hulɗa da jama'a na ƙungiyar Haji Hafsa Kadir English sun jaddada kira ga samun haɗin kai tsakanin Hausawan Ghana. Sarki Lamido Jibril Sisi ya ce ne,
akwai rashin jituwa da rashin fahimtar juna da tashe-tashen hankula tsakanin sarakuna, ba ma al'umma ba kawai. To kaga ba ƙaramin aiki bane. Abin da ka gani yau a da can ba a samun sa. Yau ga manya-manyan sarakuna na Ankara guda biyu ga sunan zaune a sakamakon wannan kungiya. To wannan kungiya tana iya alfahari da wannan abu.
Ni ne Alhaji Yahaya Hamisu Bako, Sarkin Zangon na Ankara gabaɗi ɗaya. Wato shi wanga abu in kowa ya lura haɗin kai shi ya kawo wanga. To kuma a nan Ankara ya kamata mu haɗa kanmu in muna neman ci gaban zangonninmu.
Ta wannan kungiya da aka yi na haɗin kan Hausawa da Hausawan Ghana, kungiya ne da zai taimaka mana ta kowane ɓangare, musamman ta wurin takardar 'yan ƙasa ne da abubuwa da muke samun matsala. To wannan kungiya ta dau nauyi da za ta taimaka mana ta kowane ɓangare.
Coordinating shugaban ƙasa na asusun cigaban zango Alhaji Ben Abdullah Banda ya taya waɗanda aka karrama murna a madadin mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia.
Wanda an kakkara masu zan tsaya a madadin mataimakin shugaban ƙasa, tana ku murna.
Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.